was born in Peru, deep in the Andes, a shepherd by trade all his life. 8 years married, 3 little children, and a hard-working, nurturing wife. His family he loved, but he couldn't feed them. Tending to sheep didn't pay, so he packed up a bag as he worked out the snags of a plan that would take him away to find work in the U.S. of A. He took buses to Panama, got on a small boat. It was so crowded he barely could breathe. He hitched rides across Mexico to the eastern border to meet cousins that he'd never seen. They hid him away in a semi of hay, and he was smuggled to New Orleans, where he met a man who was hiring hands, but it was just short of being a slave. This work in the U.S. of A. When you're born into poverty deep in the Andes, there are precious few cards to play. So you'll take your chances with life and romances, some help, some get in the way. Finding work in the U.S. of A. 7 years later, through endless hard labor, Raul sent his money back home. But he was running the danger of becoming a stranger to the family he called his own. His sons and his daughter barely knew their father, who supported their lives all alone. One night he cried out loud over news of a child that gelled into the bone. It was time to be heading back home. When you're born into poverty deep in the Andes, there are precious few cards you can play. So you'll take your chances with life and romances, some help, some get in the way. Finding work in the U.S. of A. Lacking credentials, completely essential, leaving the States on a plane. Nobody imagined he could be held in detention. To Raul, it all seemed so insane. But during incarceration, he met with immigration, and he was finally sent on his way. But all the while he was reeling from a questioning feeling about the decision he made to find work in the U.S. of A. La da 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 da, la da 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 da, la da 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 da. La da 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 da